ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin musulunku jama'a kiran mu nake bisa dajewa
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a wannan makon za ku ji tattaunawar da wakilin mu a jihar Sokoto Muhammad Nasir Heda wata daliba da aka so yi wa auren dole amma ta ki yadda saboda da tana so ta ci gaba da karatu asali ma tana so ta karanci aikin likita a jami'a har ila yau mun ji ta bakin wasu jami'an hukumar ilimi ta jihar Sokoto game da wannan matsayi da yarinyar ta dauka wakilin Muhammad Nasir ya zanta da wannan daliba da kuma yanda hirar ta su ta kasance
sunana Asma Adauda ta fata ina karatun Islami ne tun ina karama
mun samu labari dai kamar ke nuna kina da ra'ayi da boko kuma cin karatun Islamiya me ya baki kwarin gwiwa son karatun boko
abin da ya ba ni kwarin gwiwa saboda yadda aka fara koya mana abin karatu da rubutu Allah ya sa tun bai primary ba Allah ya sa yanzu ina matakin secondary aji hudu GDS ta karatu
to ya ki samu karatun boko da yake da girman ki shige shi baki faro shi tun kasa ba ya ki samu karatun boko ki same shi da wuya koko ya ki gane shi
gaskiya da ina dauka tai da wuya amma yanzu sai na gane shi sauki saboda yadda an kai koya mana aban ga rubuta da karantawa kuma Allah ya sa muka ya
kamar yadda bayanin da muka samu cewa kamar an so a yi miki aure amma kike hison karatun haka ne
haka ne
to saboda miki zabi karatu bisa ga aure
saboda na gane cewa yana da muhimmanci da ban san muhimmanci ne ba amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta na gane muhimmancin karatu
to baki huskanci matsala ba da kila abokaninki ko gidanku ko dan da kike tare da su kan wanga matakin da kike dauka kisa abokai suna cewa idan Allah ya samu na wai ta samu miji amma ta ce ita boko za ta yi baki samu irin tsangwama tsakanin abokanki
ban samu ba
to a gida fa
ko a gida ma
to yanzu wace shawara zaki bai ga dalibai ire-irenki da waɗannan ma ba su kai ki ba
ina ba shawara da su dage su nemi ilimi su karatu saboda muhimmancin da kai gare shi
ke wani irin muhimmanci kin gani ga karatu
yana da muhimmanci sai saboda wanda duk yayi ya karatu bai dai da wanda bai karatu ko ran abin ga kowane irin al'amari
yanzu da yake kina karatun boko me aku gurin ki anan gaba
ina so in zama likita
kina da basira kan gidan kimiya ke sai abin da ake kimiya an fara muku science irin biology chemistry physics da sauransu an fara muku su biology me yake koyarwa
yana koyarwa kan harkar rayuwa
chemistry fa
chemistry akan harkar magunguna shi zan harka aune
har ila yau wakilin namu ya ji ta bakin mahukunta game da wannan matsayi da wannan yarinya daliba ta dauka na ci gaba da ilimi a maimakon auren wuri
sunana Aminu Bello dan Chadi coordinator na hukumar ilimin manya ta Bodin ga local government
maran dan Chadi ya aka yi kuka san da wagga yarinya kuma haka kuka taimaka mata ta samu fara cin magurin ta na rayuwa
eh kamar yadda ka sani babban aiki wannan ma'aikata shine ta rage dimbin waɗanda ba su samu shiga makaranta ba su mai da su makaranta muna amfani da makarantun ne na addini waɗanda koda mutum bai ba daya shi ta je makarantar boko ba zai bata da je makaranta addini to ta wannan hanyar muke yin amfani da muke sa musu karatun boko shine hadaka wanda muke kira integration to wannan hanyar ya za a koya ma yaro ya iya karantawa ya rubutawa kuma cikin wata shida ko wata tara kuma duk ƙarshen zango muna gudanar da jarabawa to wurin wannan jarabawa ne muke tantance waɗanda ya dace a ci mun kai su primary school wasu kuma idan muka ga hazaka su ta wuce mu kai su primary school sai mu ɗauke su mu kai su secondary school direct tare da haɗakar da muke samu da education secretaries na ƙaramin hukumar mulkin da muke aiki
to wannan yariya ne ko ka lura da ita bayan kai ta makaranta boko
bayan mun kai su makaranta muna abin da muke cewa follow up muna bi gaskiya kowane ƙarshen zango na shekara ina bin sakamakon wannan yarinya wanda ita wannan yarinya saboda hazaƙar ta da ƙoƙarinta har shi principal na wannan makarantar da malamai suka yi hada wata kungiya da suka je suka roki mahaifinta don Allah wannan yarinya da abata ta cin magurin ta na zama ma'aikaciyar lahiya abata ta yi ta karatu kada a mata aure to yanzu saboda sun ga abin da wannan yarinya insha Allah za ta zama wata gagarumar da za ta kawo taimako a wannan yanki nasu.
Lokacin da mutum auren ta ya taso ta nuna ta yi son karatu, ba ta samu matsala da danginta ba ko kuma al'ummar da take zaune cikin su?
To ka san dole irin yanayi na karkara da ake ciki dole sai an dan samu wasu kalubale. Amma alhamdulillah saboda akwai goyon baya na mahaifinta da iyayenta da ita kan yarinyar, to shi yasa matsalolin suka ragu.
Shi ma malamin da ake koyarwa a wannan makarantar ta Malam Sa'idu ta Katuku, Malam Lawali Sa'idu, ya ce wannan abu da yarinyar ta nuna zai kasance abin alfahari ga makarantar kuma abin koyi ga sauran dalibai.
Sunana Lawali Sa'idu ta Katuku. Wato muna matukar farin ciki sosai da irin wannan. Babu shakka lalle yarinyar nan idan baka hada baki da baki da baka mai tabbatar da abin, inda ka jiya yahi a ce dai an fada ma yarinya Allah ya bata kwazo sosai.
Sunana Lawali na aka ma'azu, sakataren ilimi na karamin hukumar mulki ta Bodinga. Alhamdulillahi a wannan gobe da gwamnati kai mun ji dadi ne kwarai, wanda an ka taimaka ma yan mata saboda yasa a taimaka musu ga karatun su. Akwai shiryuka daban-daban wanda suke ana shiryu su cikin makarantun ne, musamman ganin cewa yaya mata sun samu ilimi ingantacce kuma karatun ya dore. Misali akwai wata kungiya na wanda yake, akwai shiri da aka yi na machifo mace girl for girls wato, wanda shi ma wannan shiri na wanda aka taimaka ma yan mata a kanda wayar da su dangane da kula da jikinsu, tsafta jikinsu, da kuma yanayi na ilimi na yadda suke hulɗayya da jama'a. Alhamdulillah na ji daɗi kwarai.
Masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin Muhammad Nasir daga Sokoto, sai kuma a jami'ar da ta bada umarni Jolly Leather Version. Naku Babangida Cikin ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne.